ko kuma mu ce gwamnatin Saudiya, gwamnatin sarakunan gargajiya, waɗanda ga su nan kullum muna hawa kan minbari muna bugun abin nan shugabancin su, saboda sun je sun ɗebo Amerikawa da Yahudawa. Saboda haka jama'a, abin da muke ba ku shawara, idan muka faɗa muku magana ba lalle ne ku bi ba, amma rashin binta yana haifar muku da implication. Rashin binta yana ja muku matsala, shine a faɗa muku gaskiya sai ku kije, sai ku ginu akan ƙaryar da ta ɗarsa su a ranku, ko kuma ƙaryar da wani ya gaya muku. To ƙarshe kuma in ka ginu akan haka, daga ƙarshe sai ka ga wani abu ya faru wanda ya zo ya ruɗa ka, sai ka ce to ai abin ma yaya, ai tun farko kai aka gaya wa gaskiya ka kije. Dan haka jama'a kun ji, waɗannan ayyuka baki ɗayansu ni kaɗai ne nake yi, babu wani aboki na ko wani wane ne da ya sa hannu, ni kaɗai nake. Amma kamar yadda nace, kofa a buɗe take, wanda duk ya ga dama zai taimaka, wallahi ba mu hana shi ba, domin me wannan aikin da nake bari ku ji babu sunana ko ɗaya. Har yanzu takaddun filin nan babu sunana, ko mutuwa ne yau babu wani ɗana ko wani nawa da zai ce ai namu yana da kaza. Makaranta Darul Hadisi ce ita take da kanta, ita take da trustees, ita take da kaza, ba ni nake da shi ba. Shi yasa aiki ne na da'awa, amma an kayyade da'awar ta Qur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf. Don wannan da'awar kawai muka yadda da ita, duk wata da'awa a duniya bata ce. Iyakar aqidar mu kenan, duk wata da'awa a duniya bata ce, karkata ce. Wannan da'awar kawai muka yadda da ita, don haka ita za mu yi kwazo mu taimakawa da karatunmu da kudinmu. Jama'ar musulmi kun ji waɗannan. Daga ƙarshe abin da muke fata, akwai wani abu guda ɗaya wanda ya kamata in yi tambayi a lokacin da nake waccan magana, dangane da cewa muna da wani hall a cikin nan Darul Hadith complex din da muka ce wannan multipurpose ne, muka ce wani ɗaki ne wanda kawai kafir za a shimfiɗa. Me yasa mun lura karatun fiqh ya lalacewa ahlus sunna? Ahlus sunna Najeriya ba sa karatun fiqh, in ma kuma za su yi sai zama fiqhun malikiya kawai suke karantawa. To mu kuma ahlus sunnan Najeriya ba fiqhun malikiya kadai muke karantawa ba, kuncin ilimi ne ya samu mutane suka koma suka kallade suka ce malikiya za su karanta wannan hall. Jama'a, muna son mu raye wata sunna ne wanda wani sarki a kasar Zazzau yake yin ta yau shekara 200 da ta wuce, shine sarkin Zazzau Jatau. Malami ne na fiqhu, malamin hadisi, ko malami ne masanin tafsiri da aqida. Shi yasa ko ga kasar Zazzau bid'a bata shigo ta yi karfi ba, saboda a lokacin shi sunna yayi ta karantarwa. Wannan malamin akwai daki mai fadi a nan cikin fadar sarkin fadar Zazzau a wannan lokacin, da yake tara mutane daga mabambantan wurare yana karantar da su fiqhun malikiya da kuma al-fiqhul muqaran. Shine yana karantar da su littafin qawaninul fiqhiyya ta Ibn Juzayyin, da kuma littafin Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ta Ibn Rushd. Sannan yana karantar da tun daga abin da ya shafi ahlari har zuwa abin da ya shafi askari da mukhtasar. Wannan irin karatun yayi rauni a cikin ahlus sunna, waɗanda kuma suke yi zaka ga suna yin shi babu tantancewa, kaulani maganganu biyu, to wacce ce daidai ciki, sai a ce duk wanda ka dauka daidai ce, ba haka ahlus sunna suke ba. Wannan hall din manufar shi irin wannan karatun zamu yi. Amma ku ji jama'a, asali mun kira wurin Institute na Information Technology, wato karantar da fasahar zamani. Waɗannan karatutukan da muka ce zamu yi na fiqh da hadisi a wuraren, za a yi su ne da daddare lokacin da ba a yin karatutuka irin waɗanda aka kafa wurin don a yi. Amma asali da kuka ji mun ce lecture theater irin ta jami'a da azuzuwa a sama, muna son ne a karantar da 'yan Darul Hadisi a nan, da waɗanda kuma ke son su shiga Darul Hadisi za a karantar da su ne abin da ya shafi harkar ilimi ta fasahar zamani, abin da ya shafi kwamfuta, da harkokin sadarwa, da harkokin jarida da makamantansu. Waɗannan su ne manufofinmu. Amma muna ƙara shaida a jama'a, duk waɗannan karatutuka da ake cewa ita makarantar ba kyauta ba ce, ba sadaka ba ce, sai dai muna son mu kawo wani abu ne da ya nisa daga mutanen ƙasar Zazzau. Sannan kuma muna son shi abin mun kawo shi mu rangwanta, ma'ana yanzu akwai professional courses waɗanda muka yi designing waɗanda za a ringa karantarwa a wurin. Waɗannan professional courses in ka tafi wani wuri za ka yi sai a caje ka 200,000, 200,000, 300,000, don darul hadisi ta caje ka 100 ko 50 kaga ka samu sauki. Waɗannan su ne manufofin jama'a. Mu ne wa kanmu addu'a, kuma mu ne muku addu'a, kuma mu ne muku mu ne wa kanmu fatan alheri baki daya. Kamar yadda na ce, Allah madaukakin sarki ya ainihin ba mu damar a gobe mu zo mu ci gaba da wannan wa'azi. Idan an yi ruwan sama a gobe, to shikenan kuma sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah. Tafsiri kuma sai 10 ga watan azumi za a fara anan da la'asar kuma za a fara a can. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.